dalilun akhar min as-sam'i, wani dalili kuma dalili akan me, maganar me muka yi, magana cewa ba abinda ya shafi sunaye da siffofin Allah, ba a cewa kaifa, kaifiya na sunaye da siffofin Allah. Wani dalili kuma min as-sam'i, wanda ake ji ga shari'a, sam'iyya shine abubuwan da ake ji ga shari'a, aqaliya kuma daruluwa na hankali, waɗanda hankali ke ake aunawa da hankali, kun bambanta sam'iyya da aqaliya. Daruluwa na hankali su ne aqaliya, daruluwa na shari'a su as-sam'iyya. Wani dalili kuma daga wanda ake ji ga shari'a, qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, wala taqafu, kalmar taqafu daga qafa'a ne, mai magana qiya, wanda duk abbiye da kiyarka, kaga wane ne biye da kiyarka, wanda abbiye da kai ka shiga gaba ya biyo bayan ka, yana biye da kiyarka, shine wala taqafu, kakka bibi ba daga qif bane na tsayuwa, kakka tsayu ba tsayuwa bane. Wala taqafu kakka bibi ma laysa laka bi ilmin, duk abinda ilimi bai zamo gare ka ba game da shi, duk abinda baka da ilimi kakka bibiye shi. Ai la tattabi kakka bi ma laysa laka bi ilmin, duk abin da baka da ilimi game da shi, don me da an ka hana ma bibiyar abin da baka da masaniya? Domin inna sam'a lalleji wal basar da gani wal fu'ada da zuciya, kullu ulaika du waɗannan kana anu mas'ula, ya zan abin tambaya gare shi gobe kiyama, sai an tambaye ka ya ka tafiyar da jinka, ya ka tafiyar da ganinka, ya ka tafiyar da zuciyarka, duk tunanin da ka darsa. Don haka dole mu yi kokari mu wanke zukatan mu, duk sai Allah ya tambaye mu. Muna tare? To, wa mad dalilul aqali, to ina wagga aya ta zan dalili cewa ba a tambaya kaifa kaza? Akwai wani mahaluki da ya taba ganin Allah? Ba wanda ya taba ganin Allah ko? To in kace Allah, kace Allah na da hannu, siffanta mana yaya hannun yake, yaya zan siffanta mana abinda ba taba gani ba? Yana yiwa? Ba yiwa, ba mu taba gani ne, inda mun taba gani ne sannan mu siffanta mana da hannu ne yake, ko kafa tai, ko fuska tai, ko duk wani abu da mun ka tabbatar mai. Wa amma dalilul aqli, amma dalili na hankali shi kuma, fa inna kayfiyata shay, domin kaman nan abu, la tudraku, ba a riskuwa ta illa bi wahidin min umurin thalatha, sai da ɗayan al'amura uku. Kayfiyata abu, ko ba a riskuwa kayfiyata abu sai da sanin ɗayan abubuwa guda uku, sai da ɗayan abubuwa guda uku. Na farko, mushahadatuhu, shedar abin, ganin abin, a ce ka taba gani nai. To in ka taba gani ka, kana iya siffanta shi, kana iya faɗin yadda yake. Muna tare? Au mushahadatu nadhirihi, ko ko ganin abin da yayi kama da shi, kalar su guda, mashin, jincen, duk ba kala guda bane. To ka taba ganin mashin jincen, don haka in an ka ce ka siffanta mashin jincen, kana iya faɗin yadda yake, tunda duk kallar su guda. Mushahadatu nadhirihi kenan, abin ganin abin da aka kama da shi. Au khabaru sadiqi anhu, ko ko labarin mai gaskiya, mutum mai gaskiya ya baka labari anhu game da abin nan, shi ya sani kuma mai gaskiya ne ya baka. To ana siffanta abu ta ɗayan waɗannan abubuwan guda uku. Ko dai ka ga nai, ko ko ka ga mai kama da shi, ko ko wani wanda an mai gaskiya wanda ya san abin nan ya baka labari game da shi. Muna tare? To ka taba ganin Allah? A'a. Akwai wanda ka taba gani wanda ya ga Allah, wanda ya faɗa ma yadda yake? A'a. Akwai wani abu mai kama da Allah da ka gani da haka iya misalta Allah? Ai, tunda an ce kamar su guda da Allah, babu. To kaga ashe ba yadda za a yi ka siffanta Allah. Muna tare? Ai, imma an takuna shahadta, ko dai ya zan kaga abin an takai, wa arafta kayfiyata, kuma ka san yadda abin yake. Au shahadta nadhira, ko ko ya zan kaga abin da aka kama da shi. Kamar law qalu aidan, kamar da wani ya ce, inna fulanan wani ishtara sayyaratan, ya sayi mota datsun, datsun kenan, mota datsun, ba akwai mota datsun ba, wani ya sayi mota datsun model, model kaza, model datsun, datsun kenan, shi a datsun. Wanda ya sai mota datsun model kaza, wace irin model, thamanun wa thamanina raqamu alfaini, a 2088 model. 2000 yanzu mun kai 2088. 2000 an nawa muke yanzu? 2020 sai. To yadda gan 2018 model ya sosawa. Ga yadda nake tsammani 18 19 20 21 22 23 shekara biyar kenan ko? Ko ba shine ba? Tunda sadda yanzu ya shekara biyar da mutuwa. Ya shekara yayi kusan shekara ma 20 da mutuwa ai ko? Eh? Kila 1988 model ya so cewa 1988 sai ce alfaini 2000 kaga ba 2000 ba abinda ya kamata 1988 1988 model yafi kusa yanda mun fahimta da yake ni go da wanda ya ce maka wani ya sai mota da tsun 1988 model fata arifa kaifiyata ha kana iya gano kaifiyarta la'anna inda ka misala domin akwai irin ta gonka kai ma kana da datsun 1988 model kaga ai duguda ne au khabarun sadiqun an ko ko labarin mai gaskiya wani wanda ya santa koda kai baka taba ganin ta to wani wanda ya santa ya baka labari ko mai gaskiya ataka rajulun sadiqun wani mutum mai gaskiya ya zo ma wa qala yace inna sayyarata fulan motar wani sifatu hakaza wa kaza sifatta kaza da kaza wa wasafa hata mamman ya siffanta ta sosai fatu da kul kaifiyatul an to yanzu kana iya risko yadda kamannin ta yake to ta waɗannan hanyoyi uku ake riskuwa kaifiya abu ko ka ganai ko ka ga wani abu mai kama da shi ko ku wani wanda ya san abin nan kuma mai gaskiya ya baka labari game da shi to duk ba a samu wannan gaba kai baka taba ganin Allah ba baka taba ganin wani mai kama da shi ba baka taba ganin wani wanda ya gan shi mai gaskiya wanda zai baka labari ga to ya za a yi ka siffanta shi wala hadha aidan saboda haka qala ba'dul ulama'i wani da cikin malamai yace jawaban ladifan ya bada amsa mai sauki ga tambayar irin masu tambayoyin nan inna ma'ana qaulina ma'anar maganar mu da muke cewa biduni takayifin muna siffanta Allah ba tare da fadin yadda siffar take ba laysat ma'anahu ba wai ma'anarsa yana nihin Allah na atake da lahakaifiya ba wai muna ba mu kudur ta kaifiya ga wannan sifar in mun ga ce Allah na da hannu kace mu siffanta ma sifar Allah ba sifar yadda hannu Allah mun ga ce ba mu sani ba ba wai shi ya nuna muna kudurin hannun Allah bai da kaifiya ba yana da kaifiya duk abinda an samu mai dole akwai yadda an ka samar da shi duk abinda akwai shi to dole akwai yadda yake amma yanzu mu ba mu iya siffanta ma don ba mu gani ba bamu ga wanda ya gani ba ya ba mu labari muna tare don haka cewa ba mu iya siffanta yadda hannun Allah ya ko yadda kafa Allah ya ko yadda fuska Allah yake ko yadda saukowa Allah ko yadda Allah yadda yake akan al'arshi cewa ba mu iya siffanta ma ba shi ya nuna wai babu siffar ba akwai ta ina fatan muna tare to ina yake bal na taqidu la hakaifiya muna kudurta cewa tana da kama lakinnal manfiya sai dai abinda an ka kore ilmu na bil kaifiya sanin mu da yadda kamar take la'an istiwa Allah alal ard domin da daidaito Allah akan al'arshi la shakka babu shakka anna lahu kaifiya yana da yadda Allah ya daidaita lakin la na'lamu sai dai mu sani abba mu yaba mu ba mu sani ba wani zuluhu ila sama'id dunya haka sauku wanda Allah ke zuwa sama ta duniya lahu kaifiya yana da kama lakin la na'lamu la tu'lamu ba a sani yadda take ba la'annahu ma min mawjudin domin ba wani abu da an samu mai illa walahu kaifiya faci yana da kama lakinna sai dai ita kamar qattakunu ma'luma tana zammuwa sananna wa qattakunu majhula kuma tana zammuwa wanda ba a sani ba wa qasu ila al-imam malik rahimahullahu ta'ala an tambaye imam malik an qaulihi ta'ala dangane da fadar Allah madaukaki da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi sai wani ya tambaye kai fastawa ya Allah ya daidaita yana sai ya faɗa mai kai fiyat kai fastawa ko fa'adar qamalikum birasi mali yassadda kai ne kasa hatta allahul arqu sai da zuha ya ruhe shi zuwa ya karyo mai yaji tambaya kamar dukawar mai goyo sun marfa ra'asa sanne dago kan sama wa qala yace al istiwa daidaituwar allah gairu istiwa daidaita in an kace abu ya daidaita gairu majhulin ba boyayya abu bane ba majhuli bane ai min haythul ma'ana ta gefen ma'ana ma'lumun istawa sananne ne la'annal lughatal arabiyya domin yaren larabci baina idina yana nan gaba gare mu duk larabawa muke aiko kullul mawadi duk wurare yare allati wanda dat fi hastawa wanda istawa ya gangaro cikin su mu'addatun wanda an kai ta'addiyat tabi ala istawa ala kaza wa ma'anaha al'uluma annasa shine daukaka faqala sai malik ya amsa mai ce al-istawa daidaituwa gairu majhulin ba a jahilce ta ba an santa ma'anar ta daukaka wal kaifa amma kaifastawa gairu ma'qulin ba abinda ake hankalta bane don mu tuba ganni ne balle mu san yadda yadda daidaita la'an al-aqala domin hankali la yudrikul kaifa bai riskuwat yadda abu yake fa idan tafaddalilus sam'i idan dalili na shari'a wal aqali da kuma dalili na hankali in tafa yakuru anil kayfiya daga kayfiya wajabal kaffu an hatu wajibi ne kamewa daga gare ta wal imanu bihi amma imani da shi istiwa in inji malik cigaba da maganar malik yace al istiwa gairu majhulin wal kayfa gairu ma'qulin wal imanu bi amma imani da Allah ya daidaita wajibin wajibi ne dambi la'an Allah akhbara bi domin Allah ya bada labari game da shi annabi ga kansa fa wajaba tasdiqu don haka wajibi ne a gaskanta shi was'alu anhu tambaya game da shi kaifastawa bid'atun bid'a ne as'alu anil kayfiyya tambaya daga yadda sifar Allah take bid'atun bid'a ne la'anna manhum ahrasu minna alal ilmi domin waɗanda ne fi mu kwadayin ilimi ma sa'alu ana ba su yi tambaya game da ita ba su wane ne wahum sahaba radiyallahu anhu sahabbai ba tambaye annabi da ya faɗa musu ba tambaye shi ba lamma qala Allah lokacin da Allah ya ce istawa alal arsh arafu azamatallahi ta'ala su sun san girman Allah wa ma'anal istawa alal arsh da kuma ma'anar daidaituwa akan al arsh wa annahu la yumkin kuma sun san cewa bayyuwa an tusala a tambaye kai fastawa yadda yadda daidaita la'annaka lan tudrika zalika domin ba za ka san wannan ba fanahanu idan don haka mu lokacin nan fanahanu don haka mu idza su'ilna in an tambaye mu yaya Allah ya daidaita fana qulu sai mu ce hadha su'al bid'atu wannan tambaya bid'a ce bai kamata kai ta ba wa kalamu malikin rahimahullahu maganar imamu malik Allah shi mai rahama mizanun ma'auni ce li jami'i sifati ga duk sauran sifofi ba yayi ta daga istiwa'i ba to haka duk sauran sifofi kaifa nazala kaifa kanat yadullahi kaifa kana rijulullahi kaifa kana wajhullahi sai ya zama wani ga duk sauran sifofi fa in qila laka masallan misali an ance ma inna allahi yanzilu ila samai ad-dunya Allah yana saukowa zuwa ga sama ta duniya kaifa yanzilu ya yake saukowa sai ka ce fa nuzulu gairu majhulin sauko ai an ka ce saukowa da ina zuwa ina ake saukowa da sama zuwa ƙasa saukowa dai gairu majhulin ba wanda an ka jahilta bace an san saukowa da sama zuwa ƙasa wal kaifa amma yadda yake saukowa gairu ma'qulin ba a iya hankalta don ba mu taba gani ne yana saukowa balle mu san yadda yake saukowa wal imanu bi wajibin imani da shi wajibi ne tunda ya bada labarin yana yi wasu alu anu bid'a tambaya game da shi bid'a ce mu tsaya nan ko mu ci gaba a tsaya nan ko to Allah ya sa mana albarka ga abin nan to madalla